إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a galkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan anguwa ta Nuhu Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. A yau muna rana Asabar wanda ya daidai ga 11 ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 28 ga watan 2 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026. Za mu tashi a farkon suratul insan, wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka. Bismillah. Wannan sura suratul insan al-Imam Fairuz Abadi a cikin littafin shi Fasa'ilu Dhawi Tamyiz yake cewa ana ce mata ne suratul insan. Sunanta wanda ta shahara da shi shine suratul insan saboda a farkon surai Allah madaukakin sarki ya ambaci mutum, Allah madaukakin sarki ya yi magana akan halittar dan Adam ta farko. Abu na biyu wanda ya shafi suna na wannan sura ana ce mata suratu hal ata alal insani, ana ce mata suratu hal ata alal insani saboda hadisi wanda Imam Muslim ya fitar daga Abu Hurairah ta dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajada. Yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a ranar asuba, a sallar asuba ta ranar juma'a yana karantawa a raka'an shi ta farko suratul sajada wadda take farawa da alif lam mim. Raka'a ta biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul hal ata alal insan. Shi yasa malamai suka ce wannan shine sunanta wanda aka samu a cikin littafai na hadisi, shine sunanta wanda aka samu a cikin alqur'ani mai girma. Al-Imam Ibn Ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ita wannan surai a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya mata suna ne da suratu hal ata alal insani kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya yi magana. Al-Imam Al-Biqai da Al-Imam Al-Alusi a cikin littafin shi na tafsiri suka tafi akan cewa ita wannan sura ce wadda ana ce mata suratul insan, kuma ana ce mata suratul dahri, ana ce mata suratul abrar, kuma ana ce mata suratul amshaj. Amma abin da yafi shahara shine abin da muka ambata cewa ana ce mata suratul insan ko kuma a ce mata suratul hal ata alal insan. Wannan sura suratul insan tana da falala yana daga cikin falalolinta ana so ko ana kwadayar da karanta ta a raka'a ta biyu a sallar asuba ta ranar juma'a saboda hadisi da muka karanta daga Abu Hurairata yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura a raka'an shi ta biyu a sallar asuba a ranar juma'a akwai hikima wadda ta sa Allah madaukakin sarki koko akwai hikima wadda ta sa ake kwadayar da mutane cewa su zanki karanta wannan suran a raka'a ta biyu a ranar juma'a Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa da Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad da cikin littafin shi Badawul Fawaid yana cewa suna cewa abinda yasa ake kwadayar da cewa a zanki karanta wannan sura shine ita sura tana daga cikin surori koko surorin guda biyu da suratul sajada da suratul insan suna daga cikin surori wanda suka yi magana akan abin da ya shafi farkon halittar dan adam yana daga cikin surori wanda suka yi magana kuma akan lokaci wanda Allah madaukakin sarki zai tanada wanda ake ce ma yawmul mi'ad haka suratul sajada da suratul insan surori ne wanda sun yi magana akan tada bayu da kuma Allah madaukakin sarki zai tashe su daga kaburrukansu daga aljanna zuwa wuta domin a yi musu hisabi suran ta yi magana ne akan abu na farko shine yaya Allah madaukakin sarki ya halicci mutum shi mutum daga wani asali yake to sai ya kasance ranar tashin alkiyama za a yi shi ne ranar juma'a kuma ya kasance Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ne a ranar juma'a to shi yasa ake so dan Adam ya danki karanta wannan sura a raka'a shi ta biyu a sallar asuba a ranar juma'a saboda ya tuna da abubi ya tuna da halittarsa ta farko da Allah madaukakin sarki yayi kakanmu da Allah madaukakin sarki ya halicce shi a rana wadda take ta ranar juma'a ce shine annabi Adam kuma ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki zai tashi hisabi saboda a zanki tuna mu al'umma wannan abubuwan guda biyu shi yasa ake so a zanki karanta ita wannan sura a cikin ayyukan karanta ita wannan sura a raka'a ta biyu a sallar asuba a ranar juma'a wannan sura malamai sun yi sabani akan cewa makkiya ce koko madaniya ce koko akwai wasu ayoyi da suka sabka a makka wasu ayoyi kuma suka sabka a garin madina wasu malaman suka ce wannan sura madaniya ce amma akwai wasu ayoyi wanda suka sabka a garin makka kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tu'minhum athiman aw kafura da inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila wannan malamai suka ce wannan sura madaniya ce amma wannan ayoyi guda biyu sune suka sabka a garin makka wanda suka tafi a kalkashin wannan magana akwai al-imam makki a cikin littafin shi al-wasit akwai al-imam al-wahidi akwai ibnu juzai akwai ibnu ashur akwai al-imam az-zamakhshari da ibnu atiya a cikin littafin su na tafsiri wannan malaman sun tafi akan cewa ita wannan sura madaniya ce sai dai wasu ayoyi daga cikin sura kuma sun sabka ne a garin makka wasu malaman kuma suka ce wannan sura ce wadda take makkiya wannan shine abinda al-imam ibnu jarir ya tafi akan shi shine al-imam al-mahdawi ya tafi akan shi a cikin littafin shi at-tahsil shine abinda al-imam fakhruddin ar-razi ya tafi akan shi shine abinda ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin shi minhaju as-sunnah nabawiyya yake cewa ittifaqun nas yake cewa mutane sun yi ittifaqi ala kauniha makkiyya akan cewa ita wannan sura ce wadda ta sabka a garin makka nazalat qabla al-hijra sura ce wadda ta sabka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina al-imam ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa al-asahhu annaha makkiyya yake cewa abinda yafi zama ingantacce shine cewa ita wannan sura makkiyya ce ta sabka a garin makka fa inna uslubaha wa ma'aniha jariyatun ala sunanis suwaril makkiyya yake cewa saboda ma'anonin sura da uslubunta suna tafiya ne akan yadda surori makkiyya suke magana haka ibnu haka sayyid qutb a cikin littafin shi في دلال القرآن لتافن سنة تفسير شين أبن دتفع أكان شتيوة سورة تيوة دتك مكية تي سبودا دوان ديسان يد سوروري مكية سكي مغانا سكي بياني دا معنونسو ya tabbatar da cewa ita ma wannan sura tana daga cikin surori wa'anda suke da irin wa'annan ma'anonin wannan sura a jerin gwanan sabkar surori na alqur'ani mai girma ita ce sura ta 30 ko ta 31 a wajen malaman da suka ce sura ce makkiya wannan suran ta sabka ne bayan ta sabka ne kamun suratul qiyama a wajen malaman da suka ce kuma sura ce madaniya suka ce a jerin sabkar surori na alqur'ani mai girma sura ce wadda ita ce ta 202 ta sabka bayan suratul rahman kamar Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul talaq haka wannan sura suratul insan tana da ayoyi guda 31 babu sabani a wajen malamai ko na basra ko na kufa ko na madina ko na sham dukkanin su sun ittifaki akan cewa tana da ayoyi ne guda 31 haka wannan sura tana da babban jigo da take so ta yi magana a kansa babban abun da wannan sura take so ta yi magana a kansa shine a tuna ma dan adam asalin halittar shi asalin yaya ne Allah madaukakin sarki ya halicce shi sannan suran ta zo ta tunatar da dan adam cewa yana da mazabi ko ya zaba ma kanshi rayuwa wadda take mai dadi a lahira koko ya zaba ma kanshi rayuwa wadda ta munana a gobaranar tashin alkiyama haka suran tana magana ne akan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya tanada aljanna ba dan komai ba saboda wanda bai imani ba saboda wanda yake tangal-tangal ya kwadaitu da wa'annan ni'imomin sai ya dawo ya bi abinda alqur'ani ya zo da shi ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka ita wannan sura tana da wasu mawdu'at da take so ta tattauna akan su abu na farko kamar yadda muka ambata shine tunatar da dan adam asalin halittar shi da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi akan wa'ansu ruwa wa'anda suke gambiza ne wa'ansu ruwa wa'anda suke hada-hada ne sannan Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan sura abinda aka tanada masu imani liman ata'ahu wattaqahu da mutumin da ya kiyaye dokokin Allah da mutumin da ya yi ma ubangijin sada'a haka suran ta zo ta yi makafirai gargadi akan karshe marar dadi idan dai musu dawo suka bi tafarki wanda yake shine tafarki na gaskiya ba haka suran ta zo ta tabbatar da cewa lalle shi alqur'ani mai girma abu ne wanda daga wajen ubangiji yake Allah madaukakin sarki shine wanda ya sabkar da alqur'ani haka suran ta zo ta yi magana ne akan nuna ma mutane ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi musu ta sabkar musu da alqur'ani haka suran ta zo ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri da kuma cewa idan kin sujuda yana ma ubangijin sa tasbihi abu na karshe wannan sura ta zo ta yi magana ne akan cewa soyuwa koko abinda Allah madaukakin sarki ya so to wannan abun shine yake tabbatuwa ba abinda mutane suka so ba Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa da suna Allah mai rahama mai jin kai hal ata alal insan haqiqa ya zo ma mutum hinun min ad-dahri wani yanki daga cikin zamani lam yakun shay'an madhkura wanda bai kasance wani abin ambato ba Allah ce inna khalaqnal insana Allah ce lalle mun halicci mutum min nutfatin daga wani dugo na mani amshashin wanda yake gamin gambiza ne Allah ce nabtalihi saboda mujarrabce shi faja'alnahu sai muka sanya masa sami'an mai ji ne basiran mai gani ne Allah ce inna hadainahu sabila Allah ce lalle mun bayyana masa hanya imma shakiran ko da ya gode ma ubangijin sa wa imma kafuran ko kuma ya kasance ya butulce ma ubangijin shi a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana mai tuna ma dan adam ni'imar da yayi masa cewa an yi wani lokaci babu mu a doran kasa an yi wani lokaci babu kowa a doran kasa amma Allah madaukakin sarki lokacin da babu ambatanka lokacin da tana yiwa ma ma'aifiyarta ka tana gidansu ba armeta ba lokacin da baban naka tana yiwa shi ma yana gidansu a lokacin bai armi mamarta ka ba an yi wani lokaci wanda babu tunanin ma an samu wani dan adam a doran kasa Allah yake cewa sai muka samar da shi daga wasu ruwa wa'anda wa'annan ruwan hadaka ne Allah ya ce ruwa ne wanda amshaji ruwa ne wanda Allah ya hada su tsakanin namace da namiji Allah ya ce ba dan komai ba saboda mu jarabce shi haka kuma muka sanya mushi ji muka sanya masa gani Allah ya ce to ba komai yasa muka masa wannan ni'imar guda biyu ba aka sanya masa ji aka sanya masa gani Allah ya ce mun ko kuma muka hore masa hanya wanda zai fahimci gaskiya da hanya wadda za ya fahimci abin da yake ba gaskiya ne ba to in ma shakiran wa in ma kafura ko ya gode ma ubangijin sa ko kuma ya kafirce masa Allah yake cewa hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce hakika wani lokaci ya shude akan dan adam alhali shi kuma bai kasance wani abu ne ba abun ambato Abu Hayyan a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa abinda ake nufi da al-insani anan shine jinsu bani adama dukkanin dan adam walhinu alladhi marra alayhi inna walhinu alladhi marra alayhi imma hinu adamihi wa imma hinu kaunihi nutfa yake cewa abinda ake nufi da dan adam anan shine dukkanin jinsin dan adam babu wani mutum ba sai sai da aka yi wani lokaci ba wanda a doran kasa ba a taba tunanin ba ma za a same sa to Allah madaukakin sarki ya sabkar da shi Allah madaukakin sarki ya samar da shi Allah yake cewa hinun min ad-dahari wani lokaci daga cikin zamani to wannan lokacin shine Abu Hayyan yake cewa shine lokacin da ma ba a samu dan adam ba yace lokacin da Allah madaukakin sarki yake nufi anan shine lokaci wanda lokacin da wannan dugon namani ya hadu da dugo namani na mace to a lokacin babu tsammanin ma cewa za a iya samun mutum ko ba za a same shi ba to Allah madaukakin sarki sai ya samar da mutum shi yasa Allah yake cewa lalle wani lokaci ya shude ga dan adam wanda shi bai kasance ba abun ambato ne wanda suka tafi a karkashin wannan magana kuma akwai Ibnu Atiya da Ibnu Juzai da shi kansa Abu Hayyan da al-Allama Ibnu Ashur a cikin littattafan su na tafsiri wasu malaman kuma da suka ce da Allah madaukakin sarki yake cewa hal ata'ala al-insani wani mutum ake nufi anan wasu suka ce ana nufin da shi annabi Adam lokacin da babu shi Allah madaukakin sarki ya halicce sa daga turbaya talaka sannan Allah madaukakin sarki kuma ya halitta masa matarsa Hawwa wanda suka tafi a karkashin wannan magana kuma akwai Abu Layth As-Samarqandi da Ibnu Jarir da Ibnu Abi Zamanin da al-Imam Al-Thalabi da al-Imam Al-Mahdawi da al-Imam Al-Wahidi dukkaninsu sun tafi akan cewa al-insan mutum da aka ambata a cikin wannan aya ana nufi da shi shine annabi Adam amma abin da yafi zama mashhur abin da yafi zama shi yafi inganta shine Allah yana magana ne akan kowane dan adam hatta shi kansa annabi Adam alaihi salam an yi wani lokaci da babu shi a doran kasa an yi wani lokaci wanda shi din ba mu ambato ne ba saboda Allah madaukakin sarki bai halicce sa Ibn al-Qayyim a kalkashin wannan a cikin littafin sa ar-Ruh yake cewa wannan ayar tana mai tabbatar da cewa dan adam Allah madaukakin sarki ya halicci ruhin sa ne ruhin sa dan adam Allah yana halitta sa ne a lokacin da ya ga dama a cikin cikin ma'aifiyarsa sabanin wa'anda suke cewa kowace rai ta dan adam Allah ya rige ya gama halitta ta a'a ran dan adam sai lokacin da Allah ya ga dama a cikin cikin ma'aifiyarsa a lokacin nan ne Allah madaukakin sarki yake halitta sa saboda Allah ya ce hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce hakika wani lokaci ya zo ga dan adam shi kan kansa wani abu ne wanda ba abun ambato ba to kaga inda Allah madaukakin sarki ya halicci rayukan mu ne ya aje to Allah ba zai ce hinun min ad-dahr ba saboda Allah bai rige ya halicci rayuka ba amma yana kinsa su ne a cikin cikanan mata lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin Allah ya ce lalle mu mun halicci mutum daga wani dugo na mani amshajin abunda ake ce ma almashju a yare na larabci shine idan wani abu ya hadu da wani abu sai suka cudanya to anan ne ake cewa amshajin ko almashju shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ai mun halicci mutum daga maniyi na da namiji daga maniyi na da mace suka hadu a cikin cikin ma'aifiyarsa sai Allah madaukakin sarki ya halicci mutum Allah madaukakin sarki yana tuna ma dan adam wane ne shi saboda kada ya girman kai a wajen bauta masa saboda kada ya girman kai a wajen abokan hulda da Allah madaukakin sarki ya sa ya rayu tare da su saboda kai ya zanki zuwa a doran kasa yana mai doro yana mai takama Allah madaukakin sarki yana cewa wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula Allah yana cewa kada dan adam ya tafi a doran kasa yana mai takama saboda shi din bai kai girman duwatsu ba kuma shi din ba shine wanda ya kirkiri kasa ba ya halicce ta to Allah madaukakin sarki yana tuna ma dan adam asalin halittarsa saboda kowa ya shiga taitayin sa kowa ya zamna kurum ya bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda ya umarce sa ba tare da yana tafiya a doran kasa ba yana jiji da kai yana takama yana nuna cewa shi ya isa duk mutumin da lokaci zuwa lokaci yana tuna asalin halittarsa to wannan yana daga cikin abin da zai zanki sauƙaƙe masa wani abu da yake fama da shi na girman kai ko wani abu da yake fama da shi na jiji da kai ga ubangijinsa Allah ya ce nabtalihi Allah ya ce mun yi haka ne ba dan komai ba saboda mu jarabce sa wannan rayuwar ta duniya gida ne na jarrabawa babu wanda Allah ya yi mu alƙawarin cewa zai zo ya huta a wannan gidan na duniya ba tare da an jarabce sa ba Allah madaukakin sarki yana gaya mana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib Allah yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zilzilu an jarabce su an girgiza su har sai masu imani sun kai suna cewa wai mata nasrullah yaushe ne Allah madaukakin sarki zai kawo mana yaushe ne Allah madaukakin sarki zai kawo mana dauki Allah yana cewa ala inna nasrullah qarib Allah yana cewa lalle nasara Allah da taimakon Allah yana kusa to wannan rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki ba ya halice mu bane ba kawai dan mu zo mu huta ba tare da an jarabce mu ba dole ne sai an jarabci mutum dole ne sai an fitinci mutum dole ne sai ya ga abinda baya kamna a rayuwar shi ta duniya amma idan mutum yayi hakuri wa marradiya falahu rida manzo Allah yana cewa duk mutumin da yayi hakuri ya yarda da abinda aka jarabce shi da shi to yana da wannan yarda Allah madaukakin sarki sai ya yarda masa babu abinda kuma dan adam yake nema kamar yarda Allah madaukakin sarki Allah yana cewa wa ridwanu minallahi akbar Allah yana cewa yarda daga wajen Ubangiji ita tafi duk abin da za a ba mutum dan adam shi yasa Allah yake cewa nabtalihi Allah ya ce dan mu jarabce sa Allah ya ce faja'annahu sami'an basira muka sanya dan adam cewa mai ji ne kuma mai gani ne al-imam fakhruddin ar-razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa a atahu ma yasihu bihi al-ibtila Allah ya ba dan adam abunda ya inganta ta kalkashin shi a jarabce shi saboda an ba ya ji an ba shi gani an ba shi abunda za ya gane ayoyin Allah an ba shi abunda za ya gane addini na gaskiya da addini wanda ba na gaskiya ba al-imam al-bukhari yake cewa li yatamakkana min mushahadati ad-dala'il bi basrihi Allah ya ba mutum gani Allah ya ba mutum ji saboda ya zanki ganin dalilai da idanunsa wa sama'il ayati bi sam'ihi haka kuma dan ya zanki jin ayoyin Allah da jin sa wa ma'rifatil hujaj bi basiratihi Allah ya ba dan adam wannan ne saboda mutum ya iya gane menene hujja menene abin da ya kamata ya addini da shi menene abin da bai kamata ya addini da shi ba Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah madaukakin sarki shine wanda ya fitar da ku daga cikan nan uwayenku la ta'lamuna shay'an Allah ce a lokacin mu ba mu san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma Allah ya sanya muku gani Allah ya sanya muku ji Allah ya sanya mana zuciya Allah ya ce la'allakum tashkuruna, saboda ya gani za mu gode masa ko ba za mu gode masa ba. To ji da gani da Allah madaukakin sarki yabba mutum an baya ne saboda yayi addini kamar yadda Allah ya umarce sa. Dan haka da abin da za a daura ka akan shi na addini, ka auna da hankalinka, ka auna da ganin da Allah madaukakin sarki ya baka, ka auna da jinka, sai ka gane cewa wannan abun addini ne ko ba addini ba. Wani abun da za a danki umartar ka da shi ana ce ma addini ne, kana kokarin ka aikata, idan ka tsaya kan lura ka aje hankalinka kai da kanka ka san wannan abun ba addini bane ba. To Allah madaukakin sarki ya ba mutun ji, ya ba mutun gani, ya kinsa masa zuciya saboda ya zanki aunawa da hankalinsa ya gane cewa menene addini, menene abin da ba addini ba. Abinda kuma hankalinka da jinka da zuciyarka suka kasa fahimta, idan dai ka ji malamai sun tabbatar da shi, to mutum sai yayi kokari ya mika wuyansa yayi imani da abin da yazo daga wajen Allah madaukakin sarki. Anan kuma Allah ya ambata cewa dan adam yana da ji, kuma Allah ya ambata cewa dan adam yana da gani, amma wannan ba shike nuna cewa ba jinka da ganinka irin na Allah madaukakin sarki ne. Shi Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah madaukakin sarki babu laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake kamanceceniya da shi, wa huwa as-sami'u wa huwa al-basir. Allah shine mai ji, kuma Allah madaukakin sarki shine mai gani. Allah yake cewa inna hadainahu sabila, lalle mu dan adam mun hore masa a hanyoyi guda biyu. Hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya hore ma dan adam shine imma shakiran wa imma kafura. Allah madaukakin sarki yana cewa wa hadainahu najdai, mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu. Hanya ta shirya wadda za ya iya gane cewa menene wannan shirye ya bita, da hanya wadda take talalace ya guje mata. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah yake cewa idan safiya tayi a gindin kowanne, a kofa gidan kowanne dan adam akwai mutum guda biyu wanda suna dauke da wata tuta, akwai mala'ika wanda yana dauke da wata tuta ta alkhairi, akwai shedan wanda yana dauke da wata tuta ta sharri. To idan dan adam ya fito da niyyar alkhairi, da niyyar biyayya ga Allah madaukakin sarki, to sai wannan mala'ika na alkhairi sai ya bishi ya rakkasa. Wannan mala'ika na alkhairi ba za ya gushewa ba tare da wannan dan adam din har sai lokacin da ya dawo a gidansa. Amma idan mutum ya fita da niyya wadda ta saba ma Allah ce, da niyya wadda ba manufa mai kirki ba, to sai wannan shedan din ya bisa tare da tutarsa. Wannan mutumin ba za ya kasancewa wannan shedan yana tare da shi ba har sai lokacin da ya dawo gidansa. To dan haka dan adam yana da zabi, inna hadainahu sabila, Allah ya hore mana hanyoyi guda biyu. Ko dai mutum ya kinsa ma zuciyarsa alkhairi, sai wannan mala'ika na alkhairi ya rakka ka a cikin hulɗarka ta rayuwa. Ko kuma mutum ya kinsa ma kansa saban Allah, sai wannan shaydanin ya bisa, ya bisa kuma babu abin da zai zanki nuna mata sai bacarwa. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Al-Imam Al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Ka'ab dan gidan Ujra, yake cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi a azaka Allahu min imaratis su, yana ce mishi Allah madaukakin sarki ya kare ka daga shuwagabanni wa'anda suke as-sufaha, daga shuwagabanni wa'anda suke wawaye ne. Sai wannan Ka'ab bin Ujra yake ce manzo Allah wa ma imaratis sufaha, mi ake nufi da jagoranci na wawaye? Sai manzo Allah yake cewa umara'un yakununa min ba'di, manzo Allah yake cewa wa'ansu shuwagabanni ne za su kasancewa bayana, la yahtaduna bihudai, manzo Allah yake cewa su wa'ansu ne masu mulki da za a yi a bayana wanda ba sai yin shiriya da shiriya ta, wala yastannuna bisunnati, manzo Allah yake cewa wa'ansu mutane ne wa'anda ba su yin kokarin yin koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa faman saddaqahum bikadhibihim wa anahum ala zulmihim, manzo Allah yake cewa duk wanda ya gasganta su akan ƙaryata su, kuma akan ƙaryar su, wa anahum ala zulmihim, kuma ya taimaka musu akan zaluncin su, فاولئك ليسوا مني ولست منهم manzo Allah ya ce to wa'annan fa ni ba ni tare da su kuma su ma ba su tare da ni wala yariduna ala haudi manzo Allah yake to kuma ba za su bi ta korama ta ba ba za su sha daga ruwa na ba a gobara na tashin alkiyama manzo Allah yake to wa man lam yusaddiquhum bikadhibihim manzo Allah yake to amma wanda bai gaskanta su da ƙaryar su ba wa lam yu'inhum ala zulmihim kuma bai agaza musu ba akan zaluncin su فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ manzo Allah ya ce wa'annan ina tare da su kuma su ma suna tare da ni wa sayariduna ala haudi kuma su ne wa'anda za su ketara akan teku na su sha wa'annan ruwan manzo Allah yake cewa ya Ka'ab bin Ujra manzo Allah ya ce ya kai Ka'ab dan gidan Ujra as-sawmu junna manzo Allah ya ce da shi shi azumi kariya ne was-sadaqatu tutfi'ul khati'a manzo Allah ya ce mishi sadaka tana kankare lada tana kankare zunubi was-salatu qurban manzo Allah ya ce da shi sallah kuma kusanci ne ga ubangiji aw qala burhan mai riwaya ya ce koko ya ce ita sallah burhani ne ya Ka'ab bin Ujra manzo Allah ya ce ya kai Ka'ab dan gidan Ujra innahu la yadkhulul jannata lahamun nabata min suhtin manzo Allah yake ce mishi ya kai Ka'ab dan gidan Ujra annaru aula bihi manzo Allah ya ƙara cewa ya kai Ka'ab dan gidan Ujra annasu ghadiyan manzo Allah yake cewa mutane kasobi ne abinda ake nufi da al-ghadi shine mutumin da za ya fita tun da safe yana neman ya tattara kayansa domin ya fito kasuwa ya samu riba manzo Allah yake cewa to mutane masu yin sabko sun kasu kashi biyu famubta'un nafsuhu akwai wanda yana saida ma Allah madaukakin sarki ransa ne yana biyayya yana umarni da abin da aka umarce sa yana bari to wannan famubtiquha sai Allah ya entar da wannan ran daga shiga wuta a gobara na tashin alkiyama manzo Allah ya ce wa ba'un nafsuhu akwai wanda kuma ya saida ma shedan ransa din da aka ce ga wani aiki na banza din da aka ce ga wani aiki na yaudara din da aka ce ga wani aiki na lala su ne a gaba gaba manzo Allah ya ce fa mubiqu hatu wannan kuma sai shedan ya halakar da wannan ran shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadainahu sabila lalle mun hore ma dan adam hanyoyi guda biyu a karkashin wannan hadisi na Ka'ab bin Ujra zabi ya rage akan dan adam ko ya saida ma ubangijin sa ransa sai Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi koko ya saida ma shedan ransa ya danki biyayya ga shedan sai shedan yayi silar da mutun zai da wamma a cikin wuta Allah madaukakin sarki yake cewa imma shakiran wa imma kafura ko dai mutun ya gode akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa wa imma kafura ko kuma ya butulce to Allah madaukakin sarki shine wanda yayi ma mutun ni'ima tun kamun mutun ya roka tun kana wa ansuruwa kamar yadda wannan ayar ta faɗa mana baka roki Allah cewa ba ya maida ka mutun ka kasance dan wani kuma ka kasance dan wance amma Allah madaukakin sarki yayi ma wannan ni'imai kuma haka Allah madaukakin sarki shi yake dawwaman ma da mutun ni'ima tun bai gode ba tun baka gode ba tun kamun Allah madaukakin sarki ya baka bakin da zaka tashi ka gode masa tun kamun Allah ya baka hankali wanda zaka iya gode masa tun kana cikin ciki tun kana jariri Allah madaukakin sarki yake ta dada maka ni'ima aka kiyaye maka ni'ima ta gani aka kiyaye ma ni'ima ta ji aka kiyaye ma ni'ima ta lahiya tun lokacin kana dan yaro baka ma san menene godiya ba haka kuma Allah madaukakin sarki shine yake ba mutun ni'ima da wanda ya sani da wanda bai sani ba to duk mutumin da ya gode ma Allah tamkar ya nemi cewa a ƙara masa wannan ni'iman ne kamar yayi wani abu ne wanda wannan ni'imar za ta dawama a gare shi duk mutumin kuma da ya kafirce duk mutumin da ya bucilce to kamar wannan mutumin yana kange wasu ni'imomi ne na Allah daga wajensa duk da cewa butulce wa dan adam akan ya gode ko kar ya gode baya daga cikin abin da yake sa Allah ya hana masa ni'ima dan adam ya gode ko bai gode ba a kullun ni'ima ubangiji tana nan tare da shi ka gode ko baka gode ba a kullun sai ka ci abinci ka gode ko baka gode ba a kullun sai ka shaki iska kai sheda ka gode ko baka gode ba a kullun zakai bawali a kullun zakai hitsari ka gode ko baka gode ba akwai wasu abubuwa a cikin jikinka wanda suna nan suna amfani ba tare da ka sani ba to duk mutumin da ya dage ya gode ma ubangijinsa to kamar yana neman Allah madaukakin sarki ya kara masa ne kuma babu wani abu da yake sa ni'ima ta karu ta dada daduwa kamar mutun ya dage akan fadar cewa alhamdu alhamdulillah kamar mutun ya koyi wannan kalma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah babu wani abu da yake saurin kwaranyo ni'ima ga gabawa kamar mutun ya dage yana godiya ga Allah madaukakin sarki ashe yaku bayan Allah mu sani cewa ita godiya ba abu bace wanda baki za ya fadi abu ce wanda duk rayuwarka da zaka lura to akwai abun da ya kamata ka gode ma ubangijinka a kansa haka ita godiya ga Allah madaukakin sarki godiya ibada ce ta boye ibada ce wanda idan ka gode ma ubangijinka ibada ce ta boye wanda ana ta rubuta malada ba tare da ka sani ba zaka tashi ranar tashin alkiyama kaga littafinka ya cika da godiya sai ka rasa to kai mi kai na bauta ga Allah madaukakin sarki wanda wannan littafin ya cika da alkhairi ya cika da lada haka sai Allah madaukakin sarki ya nuna ma a rana kaza an baka abun cika ce alhamdulillah a rana kaza ka zo waje kaza ka ce alhamdulillah a rana kaza amma kaza ka ce alhamdulillah wannan kalma da kake ganin ba komai bace tana daga cikin abun da yake sa littafin dan adam ya danki cika haka godiya ga Allah madaukakin sarki shine na auni mai nuna cewa dan adam yana da cikakken imani da ubangijinsa koko baya da cikakken imani ga ubangijinsa wani yana tunanin ba a mai komai ba saboda ba a bashi kudi ba wani yana tunanin ba a mai komai ba saboda ba a bashi yaya ba wani yana tunanin ba a mai komai ba saboda an bashi yaya kangararru wani yana tunanin ba a mai komai ba saboda har yanzu yana kokowa da rayuwa to babu abin da yake sa mutun ya danki gane cewa shi yana da imani ko baya da imani sai in yana gode ma ubangijinsa akan dukkanin ni'imomin da aka yi masa ni'ima wadda ta tabbata a jikinsa da wadda ma ba ta tabbata ba yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya kore ma mutun ni'ima ya zare ta shine karamcin godiya daga dan adam yana daga cikin kuma abin da yake sa Allah ya tabbatar da ni'ima Allah ya dawwamar da ita kaga cewa kai ka ci amfanin ta ayyanka su ci amfanin ta jikokinka su ci amfanin ta al'ummar duniya su ci amfanin wannan ni'imar kamar godiya ga Allah madaukakin sarki haka kuma karamcin godiya da muke yi ma dan da dan adam zai yi ma ubangijinsa baya rage Allah da komai mun faɗa a baya cewa Allah madaukakin sarki yana da mala'iku wanda kullun suna shiga a wani gida da ake ce ma albaitul ma'mur mala'ika 70,000 ne yake shiga a cikin wannan gidan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisul isra'i wal mi'raj manzo Allah yake cewa wa'annan mala'ikun idan sun shiga 70,000 ba su hitowa kuma kullun 70,000 suke shiga babu abinda suke yi sai gode ma Allah babu abun da suke yi sai tasbihi da garza Allah da yaba Allah dan haka dan adam idan ya gode ma ubangijinsa to wannan kansa ya gode ma Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran Allah yana cewa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala Allah yana cewa babu wata rai da za ta mutu sai idan lokacin ta ne yayi wannan littafi ne na ajali wanda Allah ya rige ya rubuta sa Allah ya ce wa man yurid thawabad dunya nuktihi minha Allah ya ce duk mutumin da shi gurin sa rayuwa ce ta duniya Allah ya ce muna bashi daga cikin ta abinda muka ga dama wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha Allah ya ce haka wanda gurin sa shi ma lahira ce Allah ya ce sai mu bashi daga cikin ta Allah ya ce wa sanadud shakirin Allah ya ce kuma za mu sakan kama masu godiya ka duba idan duniya kake so Allah ya ce wai za mu baka daga ciki abinda muka ga dama idan lahira kake so Allah ya ce za mu baka daga cikinta amma lokacin da Allah ya zo ambatan masu godiya sai ya ce wa sanadz shakirin Allah ya ce su wa'annan ba su kawai za a yi ba amma haka ya toma ba iya abinda za a ba su mutumin da yake san rayuwar duniya sai aka ce za mu bashi daga ciki amma mai godiya ba a gaya abinda za a bashi ba an ce kawai za a sankan za a sakan ka mishi za a kyautata mishi to wannan kuma kyautatawa daga wajen Ubangiji kyautatawa ce mai yawa. Haka mu sani cewa yana daga cikin abun da yake sa mutum ya kubuta daga bala'in duniya, mutum ya kubuta daga bala'i na lahira, shine mutum ya yawaita godiya ga Ubangijinsa. Yana daga cikin abun da yake sa Allah ya kare mutum bala'i na duniya da rigingimu da wahalhalu da muke ciki, da rudu da muke ciki, da kakanikayi da muke ciki. Yana daga cikin abun da yake sa Allah ya ture ta idan mutum ya gaji godiya ga Allahsa. Al-Imam Annabi Hud lokacin da yazo yana yi wa mutanen shi wa'azi, sai yake ce musu awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum, yace wai shin kuna kwankwanto ne saboda ambato yazo muku daga wajen Ubangijinku, ala rajulin minkum liyundirakum, akan wani mutum daga cikin ku saboda yi muku gargadi. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta, yake cewa ku tuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ku a doran ƙasa bayan mutanen Annabi Nuhu sun shude. Wa zadakum fil khalqi basta, kuma Allah madaukakin sarki ya yalwata muku ƙasa. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihuna, sai Annabi Hud yake ce wa mutanansa ku zanki tuna ni'imomi wanda Allah madaukakin sarki yayi muku, yake cewa la'allakum tuflihuna, tabbas ka za ku tsira. Kaga yana cewa su zanki tuna ni'imar Allah idan suna so su tsira, bai ce su yi imani ba dan su tsira, bai ce su miƙa wuya ba dan su tsira, sai yake cewa fadhkuru ala Allah. A ƙarƙashin wannan malaman tafsiri suka ce yana daga cikin abun da godewa yake shawo ma ɗan adam ya kare masa rigingimu da bala'i na duniya, shine bawa ya zanki tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi masa. Kawai mutum ya zamna ya zanki tunanin an mishi ni'ima ya yi azumi, an mishi ni'ima har yana tako ƙafa ya zo wajen tafsiri, an mishi ni'ima kaza, an mishi kaza, ya ƙididdiga cewa mutum nawa ne a doron duniya wanda bai samu wannan ni'iman ba. To wannan kadai idan kana yi yana daga cikin abun da yake jure ma mutum rigingimu da bala'i na rayuwa. Ibn al-Qayyim a cikin littafin Shu'adatus Sabirin yake cewa duk mutumin da ya lura a ƙarƙashin wannan ayar, Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima, Allah yace me zan yi da azabtar da ku idan dai kun yi imani kuma kun gode mini. Allah yace shi Allah mai godiya ne kuma aliman masani ne. Yake cewa duk mutumin da ya lura a ƙarƙashin wannan ayar yana cewa azabar Allah tana kin sabka ga mutumin da yake gode ma Allah, yace kuma haka rashin gode ma Allah wa halhalu da bala'i yana sabka akan mutumin da baya gode ma Allah. Haka kuma rashin gode ma Ubangiji yana daga cikin abun da yake sa ni'ima ta jayi ma dan adam kuma azabar Allah ta gaggauto masa. Idan kana so ka tabbatar da ma'anar wannan, ka koma a cikin qissar da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari, qissa ta mutanen Saba, wasu mutane da Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima. Allah yana cewa laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, Allah yana cewa mutanen Saba wasu mutane ne wa'anda muka yi musu ni'ima, muka shinhuda musu kayan lambu, muka shinhuda musu ruwa suna noma suna amfanuwa da wa'annan ruwa. Allah yana cewa muka ce da su ku gode mana amma ba su gode ba. Allah ya ce fa'aradu fa'arsalna alaihim sayral arimi wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, Allah ya ce dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur, Allah yake cewa wasu mutane ne wa'anda muka yi musu ni'ima muka sanya musu aljannatayya guda biyu, amma lokacin da basu yi imani ba, lokacin da basu gode ba da wannan ni'imar da aka yi musu, Allah ya ce sai muka zare wannan ni'imai. Allah yake cewa wannan mun sakanka musu ne saboda butulci da suka yi mana. Ibn Abi Dunya a cikin littafinsa da ya wallafa ya sa masa ash-shukr ya hakaito wata magana daga Abu Darda, yake cewa man lam ya'rif ni'matallahi alayhi illa fi mat'amihi, yake cewa duk mutumin da baya tuna ni'imar Ubangiji a tattare da shi sai dai a cikin abincinsa, wa mashrabihi ko a cikin abin da zai sha, yake cewa faqad qalla ilmuhu wa hadara adabu, yake cewa alhali kuma wannan mutumin to ilmin sa yayi karamci kuma Allah yayi kusa da yi masa azaba. Duk mutumin da shi ba zai iya tuna wata ni'ima da aka masa ba sai idan an bashi abinci ya ci ya koshi, ko sai in an bashi ruwa ya sha ya koshi a lokacin nan ne kadai zai tunna cewa an yi masa ni'ima to wannan mutumin ibnu abid dunya yake cewa abu darda yana cewa lalle wannan mutumin ilimin sa yayi karamci kuma lalle wannan mutumin yana kusa da mutum Allah yi masa azaba yana daga cikin godiya da bawa zai yi ma ubangijin sa mutum ya zanki gode mu mutumin da ya kasance sila ne ka samu wani alkhairi a rayuwa ba su dan adam ya zaman to bucilu ana ma alkhairi amma baka godiya to yana daga cikin godiya ga Allah ka gode kuma ka kyautata ma mutumin da shi ma ya kyautata maka hadisi ya tabbata hadisun Nu'man bin Bashir da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah yana cewa duk mutumin baya da bai gode maka dan to wannan mutumin baya gode ma da yawa manzo Allah yake cewa duk mutumin da baya gode ma mutane to baya gode ma Allah manzo Allah yake cewa at-tahaddathu bi ni'matillahi shukrun manzo Allah yake cewa ba da labari game da ni'imar da Allah ya yi ma bawa wannan godiya ne haka kuma wa tarkuha kufrun manzo Allah yake cewa haka kuma mutum yayi gumda bakin sa Allah ya yi masa ni'ima daban-daban to shi ma wannan yana daga cikin bujilci koda baka gaya ma kowa ba makusantanka ka gaya musu cewa Allah ya yi ma ni'ima kaza da ni'ima ta kaza baya daga cikin godiya ga Allah kamar yadda muke faɗa ko boyen kurwa idan ka ji mutum na kuka to an taba sa ne amma da za a shinhuda masa wannan duniya zaka ji yayi gumda bakin sa baya gai saboda shi yana boyen kurwa to baya daga cikin godiya ga Allah madaukakin sarki mutum yayi gum da bakin sa yaki gode ma Allah shi yaki gode ma mutanen da suka kasance sila ne a wajen samun wani abu na alkhairi a tattare da kai hadisi ya tabbata daga Abu Huraira ka duba idan ka koma tarihi na Larabawa duk da cewa ba su yi imani ba amma Larabawa an su mutane ne masu karamci mutum duk kafircin sa za a kyautata masa amma ya gode amma yanzu musulmi ya zo ya yi sallah a mai kyauta amma ya gumda bakin sa babu godiya babu cewa na gani Allah ya saka da alkhairi wai kai a tunanin ka mutum yayi ma kansa ne tabbas idan mutum yayi alkhairi kansa yayi ma amma godiya kuma gare shi kamar kana jaddada godiyarka ne ga Allah madaukakin sarki kuma kai ma kamar kana jaddada godiyarka ne a gare sa Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd yake cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata rindina wannan rindinar ta tahi zuwa wani gari da ake ce ma Najd fasha'at bi rajulin min bani Harifata yuqalu lahu Fumamata bin Uthalin sai gashi wannan rindinar ta yi yaki ta kamo wani shugaba wanda ana ce mishi Sumamata dan gidan Uthal wannan shugaban da aka kamo shine shugaba na ahlul yamama gaba ɗayan su farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid aka zo da Sumama aka darme shi daga cikin ɗaya daga cikin ginshikai na ginshikan masallaci fa kharaja ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan shugaba ne aka darme sai manzo Allah yake ce mishi madha indaka ya Sumama manzo Allah yake cewa mi ke akwai a wurinka ya kai Sumama a tsari idan aka kamo mutum yana a matsayin fursuna wanda aka kamo daga wajen yaki to za ya bada dukiya ne wannan dukiyar ta aftafanshe shi koko ai wata yarjejeniya da shi da masu imani wannan yarjejeniya sai ta fanshe shi sai manzo Allah yake ce mishi da shi ya Sumama madha indaka mi ke akwai a wurinka sai yake cewa indi khairun ya Muhammad yake cewa ya kai Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gare ka yake cewa akwai alkhairi a tattare da ni yake cewa ni shugaba ne kuma akwai kudi dan haka in kudi kake so zan baka kudi ka yanta ni yake cewa in taqtulu dhadami yake cewa in kuma ka kashe ni ka kashe mutum wanda yake mai asli ka kashe mutum wanda jinin shi yana da asli abinda yake nufi anan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi to kashe shi ba za ya zamanto akan banza ba saboda shi wani mutum ne wanda yana da asali wani mutum ne wanda shi shugaba ne wani mutum ne wanda yana takama da wata al'umma da take bayan sa amma ka duba ha Sumama shugaba ne yana da kudi yana da asali yana da ƴan dangi ƴan family wanda koda an kashe shi ba za su yarda da kashewar da aka mishi ba amma yake ce ma manzo Allah wa in tan'um tan'umu ala shakirin yake cewa idan kuma kai muni ni'ima kasa an sallame ni ba tare da ka kashe ni ba ba tare da ka amshi dukiyata ba yake cewa to kai ma wani mutum wanda wani mutum ne mai godiya kai masa ni'ima ka duba yadda yake ji da mulki yadda yake ji da kudi yadda yake ji da dangantaka amma yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai mani ni'ima zan gode maka ba yana tunanin cewa ba idan an sake shi saboda kudin shi ne ba yana tunanin cewa saboda in an sake shi ba saboda fitinar da za ta biyo baya ne a'a yana tunanin cewa idan an yi mishi ni'ima ne kuma za ya gode akan wannan ni'imai a Ibn al-Malik a cikin littafin shi Sharh al-Masabih yake cewa wa in tan'um tan'umu ala shakirin yake cewa idan ka mini ni'ima kuma ka sake ni kamar kai ma wani mutum mai godiya ne ni'ima yake cewa in tu'tiqani yake cewa idan ka sallame ni na tafi ashkuruka wa a'rif ni'mataka alai yace zan gode maka kuma zan tabbatar da cewa lalle ka yi mini ni'ima kadiba wannan baya da imani bai shaida cewa Allah abin bauta ne shi kadai ba bai yarda da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu abin da suke fada da shi a lokacin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbatar da cewa idan an yi mishi ni'ima za ya godewa to ya za a yi mai imani ya bari arni ya fi shi godiya ya za kai ka bari kafiri ya fi ka yarda da cewa an yi masa ni'ima ba wani abin jiji da kai bane wanda ya kasance sila ne na wani alkhairi da ya fado a hannunka to yana daga cikin imani ka gode ma wannan mutumin al-mubarrid yana da wani littafi da ya wallafa ya sanya masa al-fadil a cikin littafin yake haka yato wani balarabe ba kauye wani mutum ya kyautata masa yake yi masa addu'a yana cewa la ibtalaka Allahu bi bala'in ya'jizu anhu sabruka yana masa addu'a yana cewa kada Allah ya jarabce ka da wani bala'i wanda hakurin ka za ya kasawa za ka kasa hakurewa ga wannan bala'i yake cewa wa an ama alayka ni'matan yace kuma ina roƙon Allah ya shimfida maka ni'ima ya ajizu anha shukruka ni'imar da ba za ka iya gode mata ba wannan ba kauye ne fa kenan yana daga cikin wayewa yana daga cikin nuna birni idan mutum ya yi ma ni'ima ka gode masa a ƙarƙashin wannan ni'imar da ya yi maka al-imam tufi al-hanbali ya yi wani littafi da ya sanya masa suna mukhtasarur rawda a cikin wannan littafin yake cewa idan ya karanta ma wani mutum misali yana neman wata mas'ala sai ya zo ya bude littafi ya duba ya ga cewa ga wani mutum ya yi bayani akan wannan mas'ala ya ce na karanta na amfanu ya ce koko a ce ga wani abu ya ciccira a cikin addini an rasa gane ina ne mafita ya ce sai na buɗe littafi na ga wani mutum ya yi rubutu akan wannan abun na fahimta na zo na yi ma mutane bayani aka fita daga wannan matsalar ta addini ya ce ina zamnawa in karanta alƙur'ani ko in yi wani aiki na alkhairi sai in ce wannan ladan ta je ma wannan mutumin wanda ya wallafa wannan littafin na karanta na samu wannan matsali ya ce duk da cewa wasu suna ganin bai kamata ba ka dai mishi addu'a Allah ya saka mai da alkhairi ya ce amma shi yana dagewa akan wannan abun yake cewa kuma yana umarta dukkanin al'ummar da suke bayan shi masu karatu su yi koyi da wannan ka duba yadda salaf suke godewa idan an yi musu alkhairi haka ake so ga mai imani a duk lokacin da aka yi masa alkhairi ya danki godewa idan ka koma kissa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a doran duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai mutumin da ya kamata a hidimta ma to manzo Allah shine na farko da ya kamata a hidimta ma amma za ka same shi idan an yi mishi aiki na alkhairi idan an kyautata masa yana fitowa kuma yayi godiya al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri ya dallata kara tabbata a gare shi yake cewa khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba sai ya zo akan mimbari yayi huduba sai yake cewa inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abu bakr yake cewa lalle mutumin da yafi zame mini amini akan dokar dukiyar shi yana bani akan kuma bani kariya da yake manzo Allah yake cewa ba ni da amini kamar Abubakar yake cewa walau kunti muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Ababakr khalila manzo Allah yake cewa kuma da zan doki wani mutum maji dadi na da zan doki wani mutum masoyi na a doran duniya manzo Allah ce da na doki Abubakar a matsayin amini a matsayin makusanci manzo Allah yake cewa walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu manzo Allah yake cewa amma ɗan uwantaka ce a cikin musulunci da soyayya irin ta musulunci la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakr manzo Allah yake cewa duk wata kofa a masallaci a toshe ta a rahe ta in dai ba kofan Abubakar ba to wannan yana nuna maka cewa abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana akan mu zanki godiya akan waɗanda suka kyautata mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari ne fa yake hudu ba yana jinjina ma Abubakar to kai ba a ce ka shiga gidan radio ba domin ka jinjina ma mutumin da ya kyautata maka amma dai duk mutumin da ya kyautata yana daga cikin alkhairi da tuntuna lada da godiya ga Allah ka gode ma wannan mutumin al-Muswar bin Makhrama dalla ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ran manzo Allah ya tuna da wani sirkin sa wannan sirkin nasa yana daga cikin kabilar da ake ce ma kabilatu Abdushamsin koko yana daga cikin ƴan gidan Abdushams fa athna alaihi fi musaharatihi iya manzo Allah ya gode masa akan wannan sarakutai yake cewa saddaqani wa wa'adani fa wafali manzo Allah yake cewa ya gaskanta ni kuma ya mun alƙawali kuma ya cika mana wannan alƙawalin al-imam al-qasqalani a cikin littafin sa irshadus sari yake cewa wannan mutumin wanda manzo Allah yake yaba masa sunansa abul as ya kasance yana arman diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zainab kamun ya musulunta ko kamun musulunci ya zo a lokacin to yana arman diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mushrikai suka ce tunda dai babanta ya zo da sabon addini ka saki wannan matai amma duk da haka bai sake ta ba kadiba wafa'i kadiba rukun yarjejeniya da godiya irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya ki sakin ta saboda lokacin da Allah ya aika musulunci an umarci masu imani da cewa wala tumsiku bi asmil kawafir duk kafira wanda mai imani yake armanta an yi umarni da cewa kowa ya saki matarsa amma shi lokacin da mushrikai suka ce masa ya saki wannan matar bai sake ta sai gashi an kamo shi a cikin fursunonin yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zan sake ka amma da sharadi idan ka tafi ka koma gida ka turo mini da yata Zainab saboda sharadin yadda yake idan mai imani yana arma da kafira to ya sake ta idan kuma kafiri yana arma da mu'mina yazo masu imani su bashi abin da ya kashe na armanta sai ya sake da sai wani mai imani ya arma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu zan sake ka amma abinda nake so da kai idan ka she gida ka turo min da yata Zainab da yashe kuma sai ya turo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yassa amma duk da haka manzo Allah yana yaba masa yana gode masa yana cewa lalle wannan mutumin kirki ne saboda yayi mana alƙawari kuma ya cika mana wannan alƙawarin Allah madaukakin sarki yana cewa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lashadid Allah madaukakin sarki yana cewa ka tuna lokacin da na dauki alƙawarin cewa idan kun gode mini lalle zan ƙara muku wala in kafartum idan kuma kun butulje Allah yake cewa inna adabi lashadid lalle azabata mai tsanani ce anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daire Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh